More music at houseofsongs.com.
Amma kash haka Allah ya tsara sanda ce ni idaniya ta
More music at houseofsongs.com.